amarya fata amarya
kuma mai kidan ango da amarya fata
amarya fata amarya fata
ga marin ango da amarya fata
amarya fata amarya fata
ga kalar murhu ya tukunya san
amarya fata amarya fata
ga Musa da Fatima yayan kan
amarya fata amarya
fata Musa da Musa sannan miji kun fata
amarya fata amarya fata
ga Abu Bakar ki fito yar anti amarya fata
amarya fata amarya fata
hajiya hawa jarar da tana nan
amarya fata amarya fata
tace tambarin mi ko ba ta nan
amarya fata amarya fata
mamman ango hawa uwa ta kenan
amarya fata amarya fata
hawa jarar da muna nan da mura da kenan
amarya fata amarya fata
ku ji komai mamman Musa na nan
amarya fata amarya fata amarya fata amarya fata
tare sagirin ta sarauci kenan
amarya fata amarya fata
amarya fata amarya fata musun shafu da Musa
sai aka daura musu aure da Musa Ummar Musa da Fatima ango da amarya
Fatima sun shafu da Musa
sai aka daura musu aure
da Musa Ummar Musa da Fatima ango da amarya
Shut up.
Amor.